بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام مسلم بن الحجاج الإمام مسلم بن الحجاج أنا هذا في التمييز يعني شكل التانشاء التمييز مجلد دين المسلم أي أنا لسه هاش كن كتب الإيل المانيا يعني أنا بياني أكن لولو مسهدي سين الله مشرحه وهو يتحدث عن الحفاظ يعني بياني أكن حفاظ wauku ulwaham minhum da cewa su ma hufaz ana samun wahami kuskure shiga a cikin su yace fa minhum alhafiz almutqin a cikin su akwai hafizi cikin hufaz akwai hafiz wanda yake kwararre ne mutqin alhifz kwararren harda almutawakkil ma lazama tawakkili fi mai kiyaye abin da ya kamata a ce an kiyaye ciki wa minhum almutasahil almushib a cikin su akwai mai sassauci almushib hifzahu bi tawahumin yatawahamu wanda har da shi tana cha kudi almushib shine almuqtali tana cha kudi da kuskure wanda yana iya shigowa aw talqinun yalqinuhu min ghairihi ko kuma talqini wanda za a lakana mishi daga wani shi yana daga cikin illa shine qabulut talqin ma rawaici ya kasance yana daga cikin masu qabulut talqin qabulut talqin shine ya ce mishi haddasaka fulanin wa fulan wa fulan ya ce na'am kawai amma an samu kuskure ba tare da ya hardace ba dan sai wancan lokacin kan manta hawa a hardace ne ba zancan abu a rubuce bane baki alaikum ahmad na'am sawo mu tabarma ko hauna mun kan tawo ko ganna yace lakin humin gari talqini daga wani shi wanda za a ce masa haddasaka fulanin wa fulanin wa fulan yace na'am amma ana iya cuso da wancan lokacin kamar zaka amshi sanadin hadisan malami ne kana so ka amshi sanadin shi to ko ba ta kai ba irin yanzu ba rubuce suke balle ka ce in karanta bukhari gaban kan karanta muslim ka bani sanadin shi a hardace ne to tunda a hardace ne ko sai ya taho ya rika zano mishi cewa haddasa ka fulanin wa fulanin wa fulan yana kawo hadisi yace na'am in ya ce na'am kin nan kawai amincewa ne to wanda ya kasance ana mishi talqinin kuskure yana cewa na'am kin wannan shi ma illa tana shigowa shi a asalin shi hafizi ne mutukin amma kuma wannan yana amsar talqin yace fa yakhludu bi hibzihi sai cha kuda da hibzin shi san kuma la yamzizuhu an ada'ihi ila ghairihi sannan bai rarrabe shi gami da bada shi zuwa ga wani shi wa minhum man hamu hibz mutun al ahadis daga ciki akwai wanda hammun shi shine har da ce matanin hadisai duna asani da haban da sanadin su fa taha wani bi hibzihi al athar sai yayi wasa yayi sassauci da har da ce hadisai fa taharraduha min bu'd fa taharrasuha sai yayi kirdadin su min bu'd daga nesa fa hiluha bi tawhum ala qaumin sai yayi ihala su zuwa ga wasu mutane gaira lazina uddi ilaihi anhum banda wanda aka ba su hadisi tunda shi matani har da ce kuma aka taho aka jawo mishi sanadin yazo ta hanyoyi da dama sai ya dauki wata hanyar da ba ita bai beka ta ga wata hanyar daban wa kulluma kulna min hazihi yace duk abinda muka hada daga wannan inja al-imam muslim fi ruwatul hadis cikin marawaitan hadisi wa nuqalil akhbar da masu cirato da labarai wa huwa mawjudun mustafid saman mene kuma wanda yayi yawa yana samuwa yace ma zakartu laka min manazilihim abinda na ambata maka daga cikin matsayin su fil hifz a cikin hadda wa maratibihum fihi da martabobin su a ciki duka wannan hu muslim a cikin at-tamyiz Allah mu sharahum yace fa laysa min naqil khabarin babu wani wanda yake cirato da labari khabar sananin hadisi wa hamil athirin ko wanda yake dauke da asar min salaf daga cikin salaf yace almadina wanda suka wuce ila zamanina zuwa zamanin mu wa in kana min ahfazin nas koda ya kasance mafi tsananin harda ne cikin mutane wa ashaddihim tawqiyan yahi tsananin kiyayewa wa itqanan da kwarewa limay hafizu da abin da yake harda cewa wa yanqulu da abin da yake ciratarwa muslim yace illa algalad wa sahu mukin fi hizbihi sai ya kasance galadi da mantuwa suna yiwa a same su cikin har da shi wani kalhi da ciratarwa shi fa kaifa bi mun musabtu laka to kuma ya gami da wanda na siffanta maka ga su shu'bat ibn al-hajjaj su'al imam malik da sauran su zaka gani manya an samu kurafare cikin abubuwan da suka kawo amma nan ba rage daraja su yake ba dan bai wuce cikin 100 da kashi 100 an samu kuskure 5 bisa 100 ko 109 bisa 100 duk daidai ne bai isa bai soke su ko kusa-kusan ma zubda musu daraja biyu Allah yana kadarta wannan ne Ibn Abdul Bar da saboda ya nuna ma mutane cewa dukkan ku dai ajizai ne duk irin yadda wani ya kai ake ji da shi ba wanda ya kai shi har da to sai ka gani ana samun kurakure tare da shi yace wa hazihi al-aham allati taqaw min ha'ula'i sikat taqaw bi asbab yace wannan kurakuran ku da aka ce maka hafizai manya suna samun kurakure suna samuwa ne da sababba sa takunu hiya mawdu'u basana huna to wannan sune zan yi bahasin sa anan li'anna hi asbabu qul illa sune sababban wuqu'in illa ba shine kuma babban ilimin a cikin ilimin ilal in mutun ya fahimci asbabul ilal to sauran zai iya gane su ma hi alal ijmal ataqaija sune alkhada'u wazalaf kuskure da tuntubi annisyan akwai mantuwa at-tawaqqi wal ihtiraz kiyayewa da kuma kiyayewa duka ne akhazul hadisi halal muzakara amsa hadisi halin muzakara dan kamar yadda suke cewa inna yatasahalu fi halal muzakara ma la yatasahalu fi ghairiha ana sassauci wa halin muzakara wannan dalibi ne wannan dalibi ne ko kuma malami ne malami ne abokin shi ne a karan ne dai suna muzakara tsakanin su ka kawo hadisi ya kawo ana sassauci ba sai an kawo sanadi ba sai an kawo ba dai bane bare da kaji gaban malami yana baka karatu kasalul rawi kasalan marawaici ana samu lokacin da zai kasance cikin kasala ya ki kawo hadisai ne da yawa wanda ko cikin ba da karatu irin wannan kana gani da harko a rika tsaya ana bayani mai yawa a can karshe kuma an gaji sai kaga ka wuce abin aiki at-tashif yin tashifi kuskure sauye wata kalma tashif dai da anwa a kin shi mun gan shi a cikin taqribur rawi intiqalul basar ciratuwar ido ga abinda idan ka yi gani sai cirata ya hudu wani abu wanda ba daidai wanda ba shi ba kamar ga kana karanta wannan sadar din ibnu abdul bar ne aka rubuta nan gurin kuma nan kasa shi imam malik ne sai idan kai dauke ka ka karanta wannan madadin wannan bisa kuskure kuma ka wuce majiya masu ji kawai su tunda ba litafi gare su hannunsu ba kace malik kawai su shi zai saraba ma magana kenan ka kuskure ne kana intiqalul basar ba da gangan ba at-tafarrud akwai tafarrudi shine ya kadaita ba wanda ya rawaito shi sai shi at-tadlis akwai sulukul jadda shiga busa hanyar da aka saba sulukul jadda ita ce ga hanyar da aka saba kullum mutun yana kama a cikin sahih al-bukhari masalan haddathana abu nu'man akhbarna shu'aib an az-zuhri diyar da tazo wannan hanya tana da yawa to wannan karan kau kana ji mai jan hadisi yana ce akhbarna abu nu'man sai ka ira sa cewa akhbarna shu'aib an az-zuhri to kuma an baka ruwa wannan gamin ba ta wannan hanyar bai rawaito ya rawaito ta wata hanyar da ba kenan kai ka fada a iya hanyar da kai ka har da ce ta hiyawa zawwa haka sai kuma tabbayyana wannan gamin ba a ita ba aka kawo talqini wanda muslim yayi magana al-idkhalu ala shuyukh shugowa akan malamai sayo ma malamai yana karanta sanadin shi wani sai ya sayo mushi wani mutum a ciki kuma ya karbe shi ikhtisarul hadis takaice hadisi wanda suna da sababan su ruwaya bil ma'ana da ruwaya da ma'ana
bambanci da talqini
sai ikhtisar
wannan idkhalu ala shuyukh
idkhalu ala shuyukh shi asalin shi malamin shi yake karanta abin shi amma kuma wani sai ya kawo sanadi ya cuso mushi ciki dan saboda kuma suna da cakudewa sai ya amshe su kamar daga ciki akwai wanda suke bada misalin shi akan al-idkhalu ala shuyukh wani malamin da manta sunan shi ya kasance yana da jarusu mummunan makwabci wanda yana son bata mishi ilimin shi duk lokacin da ya rawaito tunda su a takarda ne da rawaito duk lokacin da ya rawaito hadisai ya zo sai ya tile a gidan shi duk lokacin da ya to sai wancan makwabcin ya sa ya iya rubutun ya iya kwaikwayon rubutun shi cikin dare sai ya yi rubutu mazaje rijal na ƙarya ya rubuto da hadisai sana matani mai kyau rijal na ƙarya da ya jejjera takardu rinkin masu yawa sai ya geho ta katanga wannan malami da sahiya ta yi malam sai ya tunanin kai wannan hadisai na ne iska ta kwashe sai ya tattaro ya gama da hadisan shi daga ya taho yana ba ɗalibai a jikan yana ba da ƙarya to daga nan shikenan sai zaman an hasa karɓar ruwaya shi dan wancan da ya cutar da shi jam'u hadisi shuyukh bi siyaqin wahid hada siyaqin hadisi malaman hadisi kai da siyaqi guda daya kamar yadda bukhari da muslim suna yi wanda in ba kwararre ba da wuya mutum zai gane sai ya kuskure ya sa abin da ba shi ba man haddasa an da'ifin fashtabaha alaihi bi siqa wanda ke bada hadisi ga da'ifi ya cakuɗe mishi da sika, wannan kuma ana samun gamammu wanda suna ya zo ɗaya, na ma'aihi ya zo ɗaya, gari ya zo ɗaya, wancan amintacce, wannan kuma mai rauni, to sai ya zamana wani yana bada hadisin a lokacin sai ya ɗauko wancan marawacin yana tunanin wannan ne, sai ya cakuɗe mishi. Tare yake da wancan bai goshi. Wannan duka ya kasu a takaice ne, wai amma can gaba zai rarrabe su, wanda shi ne aiki. Nan ne ku? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awalan ya ce namazul intiqadat ba'dul ahadis, misali na intiqad na wasu hadisai, wa bayani kaifa tudfa'u hadhihi al-intiqadat, da kuma bayanin yaya ake tunkuɗe wannan cin gyaraƙin, wa kaifa tanaqasha, yaya ake munaqasha, wa biha insha Allah tattasi'u madarik dalibul hadis, da su ne insha Allah ta'ala sanin dalibin hadisi zai yalwatu. Wa zalika min khilal ba'd al-ahadith allati taqadaha al-imam Daruqutni, wannan kuma ta hanyar wasu hadisan da Hafiz Daruqutni yayi intiqadin su alal imamaini akam liman mai guda biyu, al-Bukhari wa Muslim rahimahumullahu ta'ala, Bukhari da Muslim Allah musu rahama. Al-imam Daruqutni kamar yadda muke hada kullun yana cikin Huffaz gidan da suka wasu hadisai yayi intiqadin su akan cewa su Bukhari ya sayo su amma suna da illa ko suna da rauni. Ibn Hajar yayi littafi guda mai sharadi akan duka gyare-gyaren da yayi, dan shi ma ya kai Hafizud Duniya, ba wanda ya isa ba yake iya cin gyaran Bukhari da Muslim, ba su dara kudini ba. Dukkan abin da zai faɗa kin wani lokaci mafi yawanci yana da gaskiya, haka nan shi ma kuma mafi yawancin su Bukhari yake da gaskiya a cikin su. Wani lokaci kuma dukkan su kasance kamar da zan mu gani kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya taqarabu zaman, zamani zai kusanta, wayan kusul amal, aiki ya ragu, wayulka shuhu a geho da kaburu, watazharu alfitan, fitunu su bayyana, wayaksuru alharaj, yaqe yaqe yawaita. Qala Daruqutni rahimahullah, Daruqutni Allah mashi rahama a cikin kitabin shi At-Tatabbu' al-Ilzamat wa At-Tatabbu', yake cewa akhraj al-Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim sun huddu hadisin Abdul A'la, daga Ma'amar, daga Zuhuri, daga Sa'id ibn al-Musayyib, daga Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Qultu, Daruqutni ya ce ni kuma nace, wa qad taba Hammad ibn Zaid ibn Abdul A'la, Hammad ibn Zaid yayi mutaba'a ga Abdul A'la, wa qad khalafahuma Abdul Razzaq, Abdul Razzaq ya saba musu. Falam yuzkura Abu Huraira, basu ambaci Abu Huraira a ciki ba, wa arsalahu, suka kawo shi a matsayin mursal, kenan su a sanadinsa da suka zo kawai daga sanadin wannan na Bukhari da Muslim har zawwa nan kawai cewa suka yi an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale haka tsallake Abu Huraira, suka kawo shi matsayin mursal, wa yuqalu, sai a ce inna ma amaran haddasa bihi, ma amar shi ya bada hadisi da shi, al-Basra a Basra, min hibzihi, ta har da shi bi ahadisun wahima fi ba'dihi, da wasu hadisan da yayi kurakure cikin har da su. Wa qad khalafa fihi Shu'aib, Shu'aib da Yunus da Lais ibn Sa'ad da Ibn Akhi Zuhri sun rawaito shi daga Zuhri, daga Humayd, daga Abi Huraira. Wa qad akhraja jami'an hadisi Humayd aidan, kuma dukkan su Bukhari da Muslim sun huddo hadisin Humayd. Wa ka sharhin wa taswirin lima zakarahu Daruqutni, ce dan sharhi da sawwara abinda Daruqutni ya ambata Allah mashi rahama, asuku turuqul musharu ilaiha ala nahwi tali, da mu jero hanyoyin da aka yayi nuni gare su akan kamar haka, nan Bukhari da Muslim, hanyar da suka huddo Abdul A'la, daga Ma'amar, daga Zuhuri, daga Sa'id ibn al-Musayyib, daga Abi Huraira, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, kuma sun rawaito daga Hammad, kenan kuma ya ajuna shi zuwa wannan hanyar har zuwa can. Abdul Razzaq kuma ya rawaito shi, Abdul Razzaq Sana'ani ne sahibul musannaf, ya rawaito shi daga Ma'amar, daga Zuhuri, daga Sa'id, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Kenan nan gurin ka nura abinda aka samu sabani, inda aka samu hanyar ta sha bambam, shine hanya Abdul Razzaq da wannan da su Bukhari da Muslim. nan gurin kuma sai kawo wanda dukkan mutaba'a da yake nuni ba nan gurin sai jayo dukkan wanda suka kawo shi suka amso shi daga zuhuri kenan ba ma'amar kadai ba ya rawato shi daga zuhuri ga mutane da dama wanda suka rawato shi daga zuhuri da Shu'aib da Yunus ibn Abdul A'la da Lays ibn Sa'ad da Ibn Akhi Zuhuri da Ishaq ibn Yahya da Abdurrahman ibn Yazid ma'amar an Hammam an Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amar daga Abi Huraira yace Annabi alaihi salatu wassalam yace kaza to ya isan muka shiga nan zai zai nisa illa li yana da wahala fahimta ba
sai ka ji koyawa sai